sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare wanda yayi daidai da karfe 4:30 na maraice agogon gundumar Colombia a yau Talata 25 ga watan Mayu shekara ta 2021, inda ni Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aikinmu. Muka sake dawo muku a cikin shirin. Muna dauke da rahoto akan koke na yan gudun hijira a jihohin arewa maso gabashin Najeriya. Kana sai a ji halin da ake ciki akan tabarbarewar tsaro a Najeriya da makociyarta Niger. Haka muna tafe da rahoton mu na musamman daga jihohin arewa ta tsakiyar Najeriya. Kamar kowace rana irin ta yau kuma, za mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare da labaran. Yau dinnan Talata, jami'ai sun bada rahoton aukuwar wata babbar girgizar ƙasa a wajejen tsaunin Inyiragongo mai amintan Deru a Jamhuriyar Demokaradiyyar Kongo. Kwanaki uku bayan da yayi tumbuɗi ya hallaka mutane 32, ya lalata wasu ƙauyuka, ya kuma raba wasu mutane aƙalla 5,000 da muhallansu. Cibiyar saka ido kan yanayin ƙarƙashin ƙasa ta Rwanda ta bada rahoton aukuwar girgizar ƙasa sau da yawa a yau Talata, ciki har da mai ƙarfin 5.3 a ma'aunin girgizar ƙasa a yankin da ke kan iyakar Rwanda da kuma gabashin Jamhuriyar Demokaradiyyar Kongo, daura da tsaunin Inyiragongo. Girgizar ƙasar ta haddasa fargaba tsakanin mutanen yankin kan yiwuwar tsaunin ya sake amai. Tsaunin na Inyiragongo, wanda ɗaya ne daga cikin tsaunukan da suka fi gurnanin aman wuta a Afirka, ya yi amintan Deru ranar Asabar a karon farko tun bayan na shekara ta 2002, ya kwarara amintan Deru da ya malalo tun daga can kan tsaunin har zuwa hanyar Goma, birni mai ɗauki da mutane 2,000,000, mai tazarar kilomita 13 daga tsaunin. Saura 'yan ɗaruruwan mitoci kawai ya rage malalar amintan Derun ta cimma birnin. Ƙasar Pakistan yau dinnan Talata ta yi watsi da yiwuwar yarda Amurka ta girke wani sansanin soja a wani yanki na Pakistan, ko kuma ta kaddamar da hare-haren jirgi mara matuƙi kan Afghanistan daga Pakistan. Wannan takardar bayani ta ministan harkokin wajen Pakistan Shah Mahmud Qureshi na zuwa ne a daidai lokacin da ake samun rahotannin da ke zargin cewa Pakistan na kan tattaunawa kan wata sabuwar yarjejeniya da Amurka wadda za ta taimaka wajen ɗaukar matakai kan ayyukan ta'addanci nan gaba a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita mai makwabtaka kuma da Pakistan. Qureshi ya yi watsi da rahotannin a matsayin marasa tushe kuma shaci faɗi. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce zai gabatar da bukata ga Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka ta dala miliyan 75 don taimaka ma Falasɗinawa a Gaza bayan cimma tsagaita wutar da aka yi kwanan nan wanda ya kawo ƙarshen tashin hankali tsakanin Isra'ila da Hamas. Blinken ya ba da wannan sanarwar ce yau Talata bayan ganawarsa a Ramallah da shugaban hukumar Falasɗinawa Mahmud Abbas. Mun san cewa tashin hankali na baya-bayan nan wata 'yar alama ce kawai ta wasu manyan jerin matsalolin da ya kamata a magance su, muddin muna son kauda yiwuwar sake aukuwar hakan nan gaba, kuma abin da muka tattauna kenan a yau, a cewar Blinken. Wata tawagar kungiyar kasashen yankin yammacin Afirka ta ECOWAS ta nufi kasar Mali a yau dinnan Talata, kwana guda bayan da rundunar sojin kasar ta Afirka ta yamma ta tsare shugaban kasar da Prime Minister. Wata takardar haɗin gwiwa da kungiyar ta ECOWAS, Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma kungiyar Tarayyar Afirka da sauran kungiyoyin ƙasa da ƙasa suka fitar na kiran da a saki shugaba Ba Ndaw da Prime Minister Muktar Onne, waɗanda aka tsare a Bamako babban birnin ƙasar, aka kuma kai su headquarter soji da ke kusa da Kati. an kama shugaba Ndau da Prime Minister Oni da kuma Ministan Tsaro Suleiman Dakure yan sa'o'i bayan da aka bada sanarwar wani garan bawul wanda ya kai ga cire wasu manyan sojoji biyu daga majalisar zartaswar kasar.
Cikakkun labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Kuma ga labaran duniya yanzu kuma bar mu shiga duniyar rahotanni. Rikicin 'yan kungiyar Boko Haram a Najeriya ya tagayyarar da miliyoyin jama'a ya kai su ga barin gidajensu, dukiyoyinsu da ma masoyansu. Raɗaɗin rikicin kuwa yana ci gaba da shafar rayukan jama'a da dama. Daga jihar Bauchi ga Abdulwahab Muhammad ɗauke da rahoto akan halin kuncin rayuwa da 'yan gudun hijira suke ciki a jihar.
Shugaban 'yan gudun hijiran Malam Boba Shehu a taron sun shekara-shekara da aka gudanar a Bauchi da ya hada shugabanni na yankunan kananan hukumomi 20 na jihar Bauchi. Makasudin taron da shine yin waiwaye da nufin gano matsalolin da ke gallabar 'yan gudun hijiran domin neman taimako daga hukumomin gwamnati da kuma kungiyoyin zaman kansu.
Sunana Buwa Musa Shehu, chairman na 'yan gudun hijira na Bauchi State. Wato makasudin aduwanmu anan, mu 'yan gudun hijira na Bauchi State shugabanni ne na kowane local government 20 na Bauchi State, su ne muka taru anan domin mu ba da wasu kokokokenmu da abubuwan da suka dame mu.
Me damuwanku yanzu halin?
Yanzu damuwanmu shine hukumu shine zuwa ga state government na Bauchi State. A yadda muke zama a Bauchi State, gaskiya sun rike mu tsakanin su da Allah, muna jin daɗin zama tare da su. Amma abu ɗaya wanda ina son roki gwamna ya taimake mu, shi ma ya sa talafinsa tunda ya san da zamanmu a kasarsa. Sa'annan mutanen NEMA wanda dama su ma sun san da zamanmu, so ɗaya suka bada kaya a cikin 2017 har ranar ta yau ba saka waiwaye mu ba. To ba mu san kuma abin da yake faruwa ba.
Yan gudun hijira kun kai jimlan nawa?
Yanzu mu a Bauchi State muna nan 56,000.
Har ila yau dai wasu shugabannin yan gudun hijiran na yankunan kananan hukumomi sun tofa albarkacin bakunansu kan taron.
Sunana Abdullahi Musa Garkuwa, chairman na karamar hukumar Toro na ITPS. Mu a karamar hukumar Toro kaga mun kai kusan mutum 700 da wani abu magidanta wanda suka taho daga akwai Borno, akwai Yobe, akwai Filato, akwai Kaduna, musamman 2010 da 11 da 12 'yan siyasan gwamnati su tuna da mu.
Idris Baba, IGP chairman na Mr. Local Government. Koke-koke ne ba ɗaya ba, ba biyu ba. Mu 'yan gudun hijira da muke nan muna zaune wasu a gidan haya ne, kuma muna da buƙatar muhalli kamar yadda muka baro muhallinmu a can, muka baro shi a nan ba mu da su. So muna da buƙatar inda a taimaka mana da koda kayan gini da fili haka a bamu mu dan gina. Sannan shi kansa mai girma gwamna Bala Muhammad Kauran Bauchi, mun gode masa saboda samu wani matsi daga gare shi.
Abdulwahab Muhammad wadda Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Sa'o'i kaɗan bayan kafa sabuwar majalisar ministoci a ƙasar Mali, sojoji sun kama shugaban gwamnatin riƙon ƙwarya ba da'awa da Prime Minister Mukhtar Omnai, waɗanda suke ci gaba da tsarewa yanzu haka a barikin sojin Kati da ke da tazarar kimanin kilomita 15 da babban birnin Bamako na ƙasar, a wani abin da ke kama da juyin mulki, lamarin da ya sa ƙasashen duniya so ma yin kiraye-kiraye. Wakilin muryar Amurka Sule Mummuni Barma ya yi muna nazari akan halin da ake ciki a ƙasar ta Mali.
Wannan sabon al'amari ya sake jefa ƙasar Mali cikin halin rudani, ganin yadda abin ke faruwa a wani lokacin da ake shirye-shiryen babban zaben da zai fitar da ƙasar daga yanayin da ta fada sakamakon juyin mulkin da ya kawar da shugaba Ibrahim Boubacar Keita daga Karaga a watan Agustan 2020, da yake bayyana ra'ayinsa akan wannan sabuwar dambarwa. Mai sharhi akan al'amuran yau da kullun da ke zaune a Mali, Mustafa Abdullahi, ya ce bai yi mamakin abin da ke faruwa a wannan ƙasa ba.
Kasan mai shiga tsakani na ECOWAS ba a yi sati biyu ya zo nan Mali, ya dan yaba abin da yake faruwa, amma kuma ya jawo hankali domin ita wannan rugon ƙwarya kowa da kowa ya shiga cikin tahiyar mulkin. to Prime Minister din wajen shawara da mutane ya game da kungiyoyi da yawa amma su hafsan sojan wannan bai game da su ba dama tun dai kwana sati guda da ya wuce akwai alamu wani abu zai faru haka su sojan suna so su gada ma su masu harahulai ai su ne suka yi kayan mulkin kuma mulki nasu ne dole sai an yi da su
a nasu bangare yan kasar Mali mazauna Niger na alakanta abin da rarrabuwar kawunan da ake fuskanta a tsakanin sojoji da tsoma bakin wasu kungiyoyin kasa da kasa Maiga Isufi Maiga na wakiltar jam'iyyar Sadi a nan Niger
Certains veulent couper directement avec la France pour avoir des coopérations militaires avec la Russie.
Yace wasu sojojin suna son a juya Faransa baya a kulla hulɗa da kasar Rasha domin tunkarar matsalolin ta'addancin da suka addabi Mali da makwabtanta. Wasu kuma sun fi yarda a ci gaba da hulɗa da Faransa. Kuma a gaskiya ba kowa ke da alhakin abubuwan da ke faruwa a wannan kasa ba illa kungiyar Sedeao da ke shishige a harkokin cikin gidan Mali. Alhali tun juyin mulkin Ibeka mun buƙaci ta bar ƴan Mali su warware matsalolin su da kansu.
Il y a pas de stabilité dans le Mali, il y a pas de stabilité dans le Sahel.
To sai dai anata ra'ayin Aissata Silla na ganin ya kamata ƴan uwanta ƴan Mali su fahimci cewa ya zama wajibi su hada kansu.
Kaga duniyar nan in muka yi baki guda, muka yi attendre wanda aka samu gaba, mun yi sauraron shi. Abun yana ta daidai.
Shekaru da dama da arewacin Mali ke matsayin wani yankin da gwamnatin kasar ba ta da iko da shi kasancewarsa matattarar 'yan ta'addan yankin Sahel waɗanda a wani lokaci ke barazanar dannawa yankin kudu. Wannan yasa wani dan siyasa a nan Niger Sumaila Ahmadu ke jan hankulan ƴan kasar.
Wato ƴan Mali in musu mance ba yau a cikin kasar Mali fa akwai wani yanki na Mali wanda dan Mali bai iya zuwa. To da wannan kadai ya ishe su cewar ka ayi aiki da zuciya a zamna ayi aiki da hankali a ga a sa Mali su sa Mali nan a gaba kuma su sa irin matsalolin da ke cikin Mali a gaba. Idan suka ce za su ci gaba da haka to a gaskiya peaceable abin mahata abu ne wanda yake zai shahi wurare da dama banda malin kanta.
Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger.
To ubangiji Allah ya kawo mana mafita baki daya. A yayin da kungiyar kwararru mai fafutukar daidaita lamuran zamantakewa na al'ummar 'yan kabilar Igbo mai suna Nzukko Umunana ke neman babban sufetin 'yan sandan Najeriya Usman Alkali Baba da ya janye daga wannan umarni da ya ba jami'an 'yan sanda. Sa kashe duk wani dan haramtacciyar kungiyar IPOB mai fafutukar kafa a kasar Biafra danganin cewar hakan ya kawo zaman lafiya a kasar. Wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulrauf ta yi muna nazari dangane da waɗannan kiraye-kirayen.
Kungiyar Nzukko Umunna ta bakin shugaban kwamitin shari'ar ta Sam Amadi ta yi alawadai da ci gaba da afkawa jami'an tsaro da wasu miyagu ke yi a yankunan kudancin Najeriya inda ta buƙaci gwamnati ta gudanar da bincike mai zurfi kan lamarin don gano ainihin masu aikata aika-aikar duba da irin manyan makamai da suke amfani da su.
We are totally opposed to the ongoing targeted against police officers and law enforcement infrastructure and INEC now increasingly in the south is we think that the government should investigate arrest them, prosecute them, and deal with them drastically according to law. Because some of the sophistication, the nature of these attacks, so could suggest many things.
Sam Amadi ya buƙaci babban sufetin 'yan sandan Najeriya Usman Alkali Baba ya janye umarnin da ya bawa jami'ansa su kashe duk wani dan kungiyar IPOB da suka gani don kare kansu. Abinda kungiyar ta 'yan kabilar Igbo ta ce ya saba wa tsarin mulkin demokradiya kuma zai iya jawo matsalar kashe mutanen da basu ji basu gani ba a yankunan kudu.
We are not happy with the statement created to the IG of police. That statement could lead to judicial cleanup for that innocent people. The IG should consider to reissue another counter direct. They should respect human rights.
A wani bangare kuwa, shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin arewa Nastura Ashir Sharif ya buƙaci matasa su tashi tsaye su nemo mafita ga matsalolin da suka shafi yankunan arewa.
To da farko dai mun fara duba da abin da yake faruwa a yanzu a arewacin Najeriya. Wannan abu ya dame mu. Gwamnati da kuka ce ba ku da kayan aiki da za ku yaƙi wa'annan mutane. An zo an biyo hanyoyi da za a samu wani sulhu da fahimtar juna. Kun ce ba Da haka muke cewa mu muna kira ga to daga 'yan shekara 20 zuwa shekara 55 a ƙasar nan su tashi su nemi da su gyara ƙasar su. Wallahi wa'annan gwamnatocin namu ba wai magana wai rayuwarmu ko kwanciyar hankalinmu ko zaman lafiyar ƙasa ko ci gaban ƙasa ne a gaban su ba. Tunanin su kaf akan magana zaben 2023 yake. Ba wai magana abin da ya shafi tsaron rayuka da dukiyar al'umma da kwanciyar hankalin ƙasa ne a gaban su ba. Da haka sai mutane sun tashi sun nemi makoma da kansu. Su nemo su kafa hanyoyin su na tsaro, su kafa hanyoyin da za su kuma sami yadda zauna a sulhu a guraren da za a iya samun sulhu, inda ba za a samu sulhu ba su hada kansu su fita su yaki waɗanda suke yakansu.
A bangaren gwamnati, shugaban kungiyar gwamnonin Arewa kuma gwamnan jihar Filato Simon Lalonge ya ce ɗaya daga cikin mafita ga matsalolin tsaro shine hukunta duk mai laifi ba tare da la'akari da kabila ko kuma addinin sa ba.
Dukanmu yan Najeriya ne, kuma da kabilu da yawa, kuma a cikin kabilun da muke ciki akwai masu kirki akwai mara kirki, saboda haka idan mutum ya yi abunda ya kamata kuma ta hukunta shi amma ba saboda yarensa ba ko kuma saboda addinin sa. Mu a gwamnonin Arewa mun riga mun dauki mataki akan wannan abu tun da aka fara, an ce kowanne mai kiwo ya koma, mun ce mu yarda wannan mutanen mu ne, muna shiri inda za a nemi za a yi sabobin hanyoyin kiwo ba irin na da ba. Yanzu mun riga mun shirya, bai kamata ma wani ya sake bude magana yanzu ba, a ga kamar siyasa ne kawai, domin tuntuni mun riga mun yi, kuma a gwamnoni duka na Najeriya mun yarda ga abubuwan da ya kamata.
A baya-bayan nan dai matsalolin tsaro na ƙara ta'azzara a dukkan shiyoyin Najeriya, lamarin da ke buƙatar gwamnatin tarayyar ƙasar ta bullo da sabbin dabarun samun mafita mai ɗorewa, kamar yadda masana suka bayyana. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yanzu kuma ga rahotonmu na musamman wanda Mustapha Nasiru Batsari ya haɗa mana.
Bar matsalar da ke addabar jihohi da dama yanzu a Najeriya ita ce rashin samun kwanciyar hankali a sakamakon rashin tsaro da ke damun al'umma. Wani al'amari dai ya jefa ɗimbin jama'a cikin zama irin na zullumi a sakamakon yadda 'yan fashin daji masu riƙe da manyan bindigogi ke aukawa jama'a a kusan kowane lokaci. Jihar Kogi da ke tsakiyar Najeriya da ita ma ke samun wannan matsala ta 'yan bindiga jefi-jefi, dukuwa da irin ƙoƙarin da hukumomin jihar ke cewa suna yi na shawo kan wannan matsala. To amma sakataren ƙungiyar makiyaya ta Miyetti Allah a jihar Kogin, Malam Adamu Abubakar, ya ci lamarin fa ya kai intaha. A saboda haka akwai buƙatar ɗaukar matakai masu ƙarfi domin shawo kan matsalar.
Gaskiya al'amarin dai ya kai inda za a ɗauki mataki. Abun yana ƙaruwa. Sai su rinka suna tura social media za su ɗauki mataki, suna ga amma ba abin da aka gani da an tabbatar da yes. Gaskiya wannan yanzu an ɗauki matakin da zai kare abu, kuma abun kullum ƙaruwa yake. Shugaban ƙasa dai shi yana da manufa na karewa wannan al'amari, amma gwamnoni da yawa wasu ba su ba shi haɗin kai. Ka gani lokacin nan da ya kawo wannan crazing, gwamnoni na South dinna sun gine an shi a ware ƙasa, tunda ba a son shanu su rinka yawo, a ware masu guri, a yi masu ruwa, a rinka keɓe su, a yi masu yanda za su suma, tunda ba a son a gansu suna yawo. You understand? Amma yanzu sun fi suna so masu kore su, sun ce ba sa so makiyaya gaba daya.
Na'am, amma Adamu kaman kaga kaman a jihar Niger nan da nan Kogi da kuma wasu jihohi za ka ga yawanci masu ta'addancin nan yawanci za ka ga Fulani ne. Yasa aka samu Fulani ne haka cikin wannan matsala?
Gaskiya dai idan ana maganar ta'addanci za ka ga Fulani suna ciki, amma ba wai ko wani irin ta'addanci ba ne za ka same su. Kuma suna yi yanda wasu kabilu suke suna yi. Understand? Amma idan ka duba matsalar nan na makiyaya, ba wai su ma suna da hannu da sana da yawa ba. Understand? Amma mentin da abinda ya dame mu shi ne rashin inda shanu za su kiwo.
To matsalar satar mutane domin neman kuɗin fansa a jihar Niger dai ya sanya wasu jama'a suka hasala a ƙaramar hukumar Tafa tare da ɗaukar matakin rufe babbar hanyar motar da ta haɗa Kaduna, Cibiyar Arewacin Najeriya da kuma Abuja fadar gwamnatin Najeriya. Alhaji Muhammad Mika Ila na ɗaya daga cikin masu wannan zanga-zanga.
Ka gane ko a Tafa local government na farko mutane na zuzo a Gwamboro power line sun sace mana mutane guda biyar, kana jina ko mun biya rapsom miliyan biyar, kana jina ko an doki Edo guda biyu, Nyamuri guda daya, Bere da guda daya, Bauchi guda daya, muka biya miliyan biyar kudin rapsom a wannan watan da ya wuce, kana jina ko wannan ya wuce kenan. Shekarun jiya suka dawo a Gwangboko kuma, kana jina ko a Gwangboko kuma sun kwasa mutane guda hudu ka gane ko the same type again Edo Yoruba ka gane ko da Yamuri kana jina ko suna tambaya million 50 da focus wannan ba gama biya ba ba biya ba kana jina ko yau kuma sun zo a gomboro kana jina ko sun kwace mutane wajen guda 15 kana jina ko Nigeria gaba daya ba mu da security ba maganan Niger bane ba maganan Tafa bane ba maganan Zuma East bane to yanzu abin da muka so yanzu nan mutanen mu da aka kwace muna so gwamnati a dokumenta ki akai a dawo mana da su ba ma biyan ko kobo ba ma biyan ko CC send da zai a dawo mana da yaran mu ka gane ko yaran da aka dauka akwai yaran shekara 8 saurun shekara 13 bacine suka zo karfe 12 na dare suka shigo cikin ayan goro ka gane ko ana zuwa tashi mutane ne suna zuwa da bindigogi AK-47 wanda dan kaji muryan bindiga din zaka cincewa wannan bane banga bane bindiga ne in kaji karanta kaman kaji garan bomb da kafa suka zuwa inda su zo da moto aidan mun tare suwai su zo da kafa in kun suka gama operation su fita cikin daji can suka bi ana zuwa ana kwashe mana mutane ba mu ji dadi ba
a gefe guda kuma wata babbar matsala da hukumomi ke kuka da ita da suka ce tana kawo cikas a yaki da yan bindigar ita ce masu baiwa yan bindigar bayanan sirri da ake kira informer a turanci kwamishinan ma'aikatar kula da harkokin kananan hukumomi da masarautu a jihar Niger barista Abdul Malik Sarkin Daji yayi karin haske akan wannan matsala ta informa
wa'annan informa su ne bala'in mu kana yake da su wayancan na waje su kuma informa suna gaya musu duk salon shirin da kake yi to ta ya za ka yi domin shi informa baka san shi ba yana tare da kai ku ci abinci tare kila ku fita anguwa tare yazo gidanka baka san abin da yake ciki ba yana ne yana kallo yana sanar da su abubuwan da ke ciki kun shirya tana sai ka ji abun ya canza ya koma tana kun shirya tana sai ka ga abun ya koma canza tana to duka wannan fada ne da zamu tashi gaba daya da attajiran mu da sarakuna da talaka da duk wani wanda ɗan kasuwa da duk wani mai ruwa da tsaki dake da gudun wanda zai bayar mu tashi mu ceci kasar mu wannan cegumi da cece ku ce akan wani ke da laifi wani ke da laifi wannan duk bai taso saboda in ta'addan nan suka zo ba su san wane ne dan PDP ba wane ne dan APC ba su san wane ne dan adawa ba wane ne dan gwamnati uwa mai dawafi suke yi saboda haka dan Allah yana kira ga jama'a idan abu irin haka ya faru kada imanin mu ya gushe abunda zai faru dole ne zai faru kokarin da ake kuma ana iya wanda za a iya yi amma ba abu bane da zamu fito komai muna fasara shi dalla dalla don mu gamsar da mutane su yi dariya sannan kuma mu karki mu ƙara caka mu kan mu ka domin abunda muka fadi shi za a kwasa aje a fada musu su kuma sai su canza salo mu muna shiri ta nan bangare su kuma suna wani shiri to mafi yawan abun da ke walar da mu kenan yanzu ga so ina kira da dan Allah da annai mu ka zuciyar mu nisa a kuma hada kai
duk da wannan dai hukumomi na cewa suna iya kokarin su domin shawo kan matsalar rashin tsaron kamar yadda mataimakin gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Muhammad Keso yayi karin bayani
to kai ga san gwamnati kullu yana cikin ayyuka da yawa wanda ya kamata a kare baya issue na wannan tsaro ana nan ana yi kuma ana kai ana yi kuma insha Allah za Allah zai kawo karshen wannan abu
fata dai Allah ya maido cikakken zaman lafiya a Nigeria ta yadda ƴan ƙasa za su samu cikakkiyar walwala. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
To ba ga wannan yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Labarun wasanninmu na ranar yau zai soma da jamhuriyar Niger inda ake mako na 22 na Super League na wasannin kwallon kafa na wannan kasar kuma an buga AS Fan ta Sojoji tawa GS Adar ta tawa cibiyar da daya sai AS Police da ta bi da bi da Irana Football Club ta Arlit jihar Agades AS Nishilag ta wutar lantarki ta yi da Jangorzo Football Club ta Maradi AS Duwan tawa Espoir ta Zandar 2-1 yayin da Sahel Sporting Club ta yi wa AS Garda National du Niger cibiyu da daya idan muka dibi jadawalin wasannin kwallon kafa na jamhuriyar Niger sakamakon mako na 22 ya sa ta daidai ita ce Union Sportive de la Gendarmerie Nationale da maki 45 ta biyu AS Nishilag da maki 40 ta uku AS Duwan da maki 39 ta hudu AS Garda National du Niger da maki 36 sai Espoir ta biyar da maki 34 ta shida AS Fan da maki 37 Irana da maki 26 da ta 8 Jangwarzo da maki 25, Tatara AS Sony Deb da maki 24, Tagoma Racing da maki 24, sai Olympic ta 11 da maki 23, Sahel tana ta 12 da maki 23, AS Police tana ta 13 da maki 22, sai ta 14 ta baya GS Adar Tatawa da maki 17. Idan muka tsallaka zuwa kasashen waje ku, mu san cewa a daidai lokacin da aka kammala kakar wasannin kwallon kafa na manyan kasashen Turai, yanzu haka tuni waɗansu 'yan wasa suka soma bayyana canza shekarsu zuwa waɗansu club, inda Mark Mayan, mai tsaron gida na club din Lille na kasar Faransa, da ya zama zakaran wasannin kwallon kafa na kakar bana na kasar Faransa tare da club dinsa na Lille gaban Paris Saint-Germain ta Faransa, yanzu haka ya sabka a kasar Italia a yau din nan Talata, domin likitocin club din Milan AC su duba shi. Kasancewa club din Milan AC ya sayi dan wasan a tsabar kuɗi miliyan 15 na euro, kenan kusan biliyan 10 na sefa, don ya canji Gianluigi Donnarumma da ya zo ƙarshen kwantaraginsa da club din Milan AC. Shi ma Christophe Galtier, kocin da ya jagoranci club din Lille na kasar Faransa a bana, har ya zamanto zakaran kwallon kafa na Faransa na wannan shekara ta 2021 gaban Paris Saint-Germain, a yau Talata ne yayi ganawa ta garin da garin da shugaban club din na Lille domin tantance makomarsa. Kasancewa club da daban na kasashen Turai na zawarcinsa domin shan ragamar kungiyoyinsu yanzu haka. Shi ma Luka Modric na club din Real Madrid ya rattaba hannu a yau Talata har zuwa shekara ta 2022 domin ci gaba da buga club din Real Madrid. Dan wasan mai shekaru 35 da haihuwa ya buga wasanni 48 wa club din Real Madrid a bana, ya ci kwallo raga so 6 kuma ya bada kwallo so 6 ana sawa raga a wannan shekarar ta bana. Ita ko kungiyar kwallon kafa ta kasar Jamus ko kuma Almanya a yau Talata ne ta bada sanarwar cewa Hansi Flick, tsohon kocin kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich, ne zai canji Joachim Löw a hukumance a mukamin jagoran kungiyar kwallon kafa ta kasar Jamus. Ta ko kasar Amurka ta gargadi 'yan kasarta da kar su kuskura su shiga kasar Japan domin zuwa wasannin Olympic na bana, saboda karuwar cutar coronavirus a kasar ta Japan. Haruna Mamman, Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka, daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Da haka muka zo ga shirinmu na karshe, labaran duniya a takaice.
Yau din nan Talata, jami'ai sun bada rahoton aukuwar wata babbar girgizar kasa a wajejen tsaunin Inyiragongo mai aman tanderu a Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo, kwanaki uku bayan da yayi tumbuti ya halaka mutane 32, ya lalata wasu ƙauyuka, ya kuma raba wasu mutane akalla 5,000 da muhallansu. Cibiyar saka ido kan yanayin ƙarƙashin kasa ta Rwanda ta bada rahoton aukuwar girgizar kasa sau da yawa a yau Talata, ciki har da mai karfin 5.3 a ma'aunin girgizar kasa a yankin da ke kan iyakar Rwanda da kuma gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo, daura da tsaunin Inyiragongo. Girgizar kasar ta haddasa fargaba tsakanin mutanen yankin kan yiwuwar tsaunin ya saki amai.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan ranar. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na gobe da safe, karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji saura bukan aikinmu dauke da wasu rahotanni. Kada kuma kumanta, za ku iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na Facebook ko kuma YouTube, ko kuma ziyartar shafinmu na voahausa.com. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, sai wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gracia, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, sai muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Da fatar ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Peace, salam.